أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البريد المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين
لعامل بعد ثلاثة أشهر النصف ونحوه
ولعامل mace in ya kasance wato mai haila a mai ciki ce idan haila ta zo mata da yake dai maluma sun yi sabani akan wato haila mai ciki Imam Malik radiyallahu anhu da shi da laifin sa'ari a misali da wannan a da Shafi'i radiyallahu anhum sun tafi akan cewa mace wato mai ciki tana haila wannan shi a kauli na malikuna aikin da shi da laifin sa'ari da Imam Shafi'i radiyallahu anhu sun tafi akan cewa mace mai ciki tana iya samun haila amma da Abu Hanifa da shi da Abu Yusuf almajirin shi da Auza'i da Abu Saurin da Ahmad ibn Hanbal sun tafi akan cewa mace in tana ciki ba za ta samu jinin haila ba ba ta haila in tana da ciki saboda ainihin jini wanda ke fitowa ne ga mahaifa idan tana da ciki to wannan jini shine jaririn ke amfani da shi shine shi ke tsutsa don haka wannan jini ba zai fito ba amma Imam Malik radiyallahu anhu ga abin da an masaba sai da shi da laifin Sa'adin da shi da Shafi'i sun tafi akan cewa mace in tana da ciki tana al'ada to sai wa sun kace ba ta al'ada sun kace to in an kace ko tana al'ada tana da ciki ashe kenan in tana da ciki in ta samu jini uku ya kasance an sake ta tana da ciki ashe in ta samu jini uku kenan za ta kai idda tunda dai tana al'ada in dai an ka dauki lalle hakika al'ada ta abin da diga ce to lalle ashe kenan in an ka sake ta tana da ciki in ta samu al'ada uku shikenan ta cika idda haka nan kuma shikenan a idan kuma aka sake ta a cikin wannan jinin kuma an yi saki na haram sai suka ce to ba haka bane su a abin nan Shafi'iyya su hagitta ma wannan matsala Imam Nawawi cikin sharhi muhaddabe gitta yace to ai da aka cewa wai a ainihin wanda kasance mai ciki tana da al'ada kuma a ce ba a kididdiga da al'adarta duk masu cewa ana kididdiga da al'adarta kenan tana da ciki idda kuma tana da ciki sai an ce to ai shi ciki da amana ce gare shi na alqur'ani cewa wato ulatul ahmali ajaluhunna an yada an hamlahunna don hakan ga shekenan nan ba za a ce lalle hakika in ta samu jini uku ta cika al'ada ta cika idda ba sannan ko magana akan cewa wai ai an haramta sakin mace wadda kasance tana cikin jini to kenan ita ma tana cikin wannan jinin ba a sakin ta sai yace kuma ai wannan kuma cewa mace in tana cikin jinin in tana cikin jini na al'ada ba a sakin ta saboda abinda aka ji ciki ta dawilo idda ta tsawaita wa idda gare ta ita kuma wannan ba magana tsawaita idda gare ta dan ko an sake ta ko ba a sake ta ba za ta samu ainihin cika idda ba sai ta haihu don haka ashe sakin ta cikin wannan jinin bai zama ta dawilo idda ta gare ta mace ashe kenan mai ciki in ta samu jini cikin jinin namiji na iya sakin ta saboda ba magana tsawaita wa idda gare ta saboda ita ba za ta samu tsawo ba ko da an sake ta cikin ainihin wannan jinin tunda dai shi shina da nafsi abinda an nafsin ciki ko cewa sai an haife shi tana an ka samu cika idda to bisa ga wannan sai suka yi raddi akan wanda ta cewa wato in an ka ce kenan tana al'ada ashe kenan in an kai an ka sake ta tana da shi ta samu al'ada uku ashe kenan ta cika idda ko kuma ashe kenan kuma da an ka ce haram na a sake mace cikin jinin haila ashe kenan ita ma haram na a sake ta sai an ka ce to sakin mace cikin jinin haila ita dawilo idda ta aka ji ciki ne ba a ji ne cikin nan ga don hakan gaba ɗaya suke ba hukunci su guda ba wannan hukunci ne wanda kasance ba ta cin hukunci ko kuma wata kiyasi ne wanda kasance ba ta cin kiyasi don haka ba za a aike da shi ba to bisa ga dai wannan abinda an masaba ta malikiya mace mai ciki tana iya samu al'ada to bisa ga haka na malam ya gina saboda mai shi na gina hukunci ne akan abinda an mashhuri ne masaba malikiya da yake dai cikin malikiya babu sabani akan cewa mace mai ciki tana iya samu al'ada to shi ne ciwo da hamilin mace in ya kasance tana da ciki watan ba'da salasatin idan cikin ta kasance ya gota wata uku da wata uku har zuwa wata biyar cikin in ya kasance ta samu al'ada menene hukuncin ta annis